La deuxième session du forum des gouverneurs du bassin du lac Tchad.
Wakilin gwamnatin yankin Arewa mai nisa na kasar Kamaru kenan a yayin da yake gabatar da sanarwar ƙarshen taron gwamnonin jihohin yankin tafkin Chadi da ya gudana a ranakun Laraba 17 da Alhamis 18 ga watan Yuli a nan Yamai. A ci gaba da neman hanyoyin tayar da komatar da yakin Boko Haram ya haifar, gwamnonin sun kafa wata gidauniya domin tattala kuɗaɗen da ake bukata don shafe hawayen al'ummomin jihohin su, inji gwamnan Borno Professor Baba Gana Umara Zulum.
Mun yi magana ne akan yadda za mu samu tsaro a wannan yankin Nigeria, Niger, Chad da Cameroon, especially a wajen border, kuma mun yi magana yadda za mu kawo masa sulhu ga abubuwan da yake fara, especially matasa wanda ba su da aiki, kuma yadda za mu gina makarantu, hanyoyi da makamantarsu. Ni gwamnan Borno, bayan abubuwan da muka, kuma na samu president na Niger, yadda za mu karfafa border namu musamman cewa wannan ta'addancin da yake faruwa an rage shi. Talakawa musamman masu kasuwa, mun tabbatar musu cewa za mu bude hanyoyin su wanda za su samu kasuwa daga Borno zuwa Chad, zuwa Cameroon, zuwa Niger. Na biyu kuma za a tallafa ma wanda ba su da karfi su samu sana'a, aikin noma da wayansu abubuwa da yake faruwa.
Dani wasu kasashen yammacin duniya suka fara bayar da gudunmuwar kuɗaɗe, yayin da wasu suka yi alƙawarin bayarwa a nan gaba, lamarin da ke ƙarawa jagororin wannan yanki ƙwarin gwiwa, kamar yadda sakataren gwamnatin jihar Yobe Baba Malam Wali ya shaida mun.
Gwamnatin Germany ta ce za ta ba da euro a miliyan 40 za a fara wannan. European Union ta ce za ta bayar da euro miliyan 5, UK ta ce za ta ba ta miliyan 2. To sauran wayannu gwamnati kuma har yanzu sun ce in akwai hanyoyin da za su ƙara akan wayannan ayyukan da za a yi.
Gwamnonin waɗannan jihohi kimanin 8 sun jaddada aniyar ci gaba da tantaunawa a tsakanin su, a ci gaba da yunkurin samar da ci gaban da ake fatan samarwa al'ummomin da ke zaune a yankin tafkin Chadi. Sabili kenan kasar Kamaru ta amince ta karbi bakuncin irin wannan haduwa a shekarar 2020. Ambassador Nuhu Mamman shine sakataren zattarwar hukumar raya tafkin Chadi CBLT.
Wurin da za a yi taro na gaba dama shine yake bada wahala, kamar sun karba cewa can za a sake taro mai zuwa, sadan kuma sauran abubuwan da aka ce ana son a yi a taimaka ma yan gudun hijira su ma dai an tattauna, an nuna cewa za a yi kokari. Matsalar da ake samu tsakanin iyaka ta kasashen mu nan ma ana son a duba a gani, a gani taimakon da za a kai ma mutane.
Gwamnan Difa Muhammad Mudur ne aka zaba domin shugabancin kungiyar waɗannan gwamnoni, kuma a cewar shugaban majalisar mashawartan karkarar ta Difa Mahiru Ligari, za a ga aiki da cikawa.
Insha Allah kowa da kowa zai dafa mishi baya yanda aka dauki niyya, insha Allah, sai dai kuma abun yafi na da, lalle ba za a ja baya ba, tunda kaga wannan matsalolin da muka shiga cikin su banda haɗin kai da aiki da zamu matasa da mata, babu abin da zamu sa gaba illa shi don mu samu huta cikin wannan matsaloli.
Taron na birnin Yamai ya yi amana akan cewa sarakunan gargajiya da shugabannin addinai da kungiyoyin kwararren kula da na mata da matasa na da rawar takawa a wannan yunkuri, saboda haka aka yanke shawarar ba su cikakken matsayi wajen aiwatar da dukkan shawarwarin da aka tsayar a yayin wannan haduwa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.